Lokuta da dama akan tilasta wa kananan asibitocin rufewa saboda ma'aikatan lafiya sun shiga yajin aikin neman ƙarin albashi tun a watan Satumba. Mata masu juna biyu suna zuwa wurin unguwar Zoma suna haihuwar jariransu, a cewar S. Zinyori Genwa, wata unguwar Zoma da ke Bare, ɗaya daga cikin garuruwa masu fama da talauci a Harare.
Sanan muna kan bundesa fagustunin kwakwaran kebun tukwai kama na kakan karikin kadi.
Nakan nemi duk mace mai ciki da ta zo da reza da abin ɗaure cibiya da kuma auduga, ba wani abu mai wahala a ciki, abu ne mai sauƙi bayan ta haifi jinjirin. Nakan umarci uwar da ta shiga ɗaki na ta kwanta yayin da nake kula da wata mai haihuwa.
Zinyore Genwa, mai shekaru 72, ta ce ta karɓi haihuwa kusan 250 a watan Nuwamba, duk da yake ta ce dukkan mata da jariransu sun rayu, amma kuma yanayin na jefa su cikin hatsarin gaske na kamuwa da cututtuka. Haka kuma wannan alama ce ta taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya a ƙasar, in ji Dr. Tawanda Zakada na ƙungiyar likitocin ƙasar Zimbabwe.
Well, it's a sad situation that we find ourselves in whereby women are now giving birth in a...
Lamarin ba daɗi, yanda muka tsinci kanmu a yanayin da mata suke haihuwa a wuraren da ba su da kulawar tsafta. Hakan bai dace da tanadin hukumar kiwon lafiya ta duniya ba, wurin da ya cancanta a haifi yara. Wannan manuniya ce ta tsarin kiwon lafiyarmu wanda ke kan turɓarta ɓarɓarewa. Mutane na neman wata mafita ta kiwon lafiya. Muna kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su yi wani abu akan wannan yanayi da gaggawa.
Call upon the responsible authority to act on the situation with the agents that it deserves.
Likitoci da ma'aikatan jinya a ƙasar ta Zimbabwe suna buƙatar gwamnati ta samar da kayan aiki na zamani ga asibitoci da ɗakunan shan magani da suka taɓarɓare tare da tattalin arzikin ƙasar. Babban bankin duniya na sa ran harajin cikin gida na Zimbabwe zai yi ƙasa da kashi 7.5% a shekara ta 2019. George Gubamatanga, sakataren ma'aikatar kuɗi da cigaban tattalin arziki, ya ce harare na sare da matsalolin sha'anin kiwon lafiya kuma gwamnati na ƙoƙarin shawo kansu.
Hakika muna bada hankali ga yanayin bangarorin kiwon lafiya da ilimi. Muna aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatar lafiya domin tabbatar da samun kuɗaɗe da kayan aiki isassu kamar yadda likitocin suka nema.
Yanzu haka dai mata masu juna biyu a Zimbabwe suna iya ƙoƙarinsu domin kare lafiyarsu da kuma ta jariransu.